mai tari tungu tungu yanka masa jarbade
lumai yin lumbu lumbu baya kasa je mage mai zance dazu dazu mun zo kuma ya lauye insha Allah sannu sannu sai sun ajatawaye
gawaka kuzo kuji kuyi aiki da hankali in kado shi munzalin yin shura kasambari in sun dau ki cokali ni zan dau ki ludai wakoki suna diri labari cikin gari
da kundin wakoki na sisin gol 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 kusaya kuji sisin gol 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 sin juwa na sisin gol 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 jama'a
mai wayo kasai bata ado araha sai in babu kudi fullo ka dau sanda ni magani da shi tunda na sa hula kai na ke ta duri
naira dola euro pound sai fa za mu kashe gaba basaci buci lv nai kuma sai mun sassaka uae toki mali chali bosni du sai mun shiga morocco togo congo monaco mexico sai mun zagaya